بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu bid'atin dalala. Abadan wa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau insha Allah 24 kai ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda yazo daidai da 5 ga watan 4 2023 Gregorian calendar. Za mu ci gaba da karatunmu na Alƙur'ani mai tsarki insha Allah ta'ala a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan. Muna nan a cikin wannan sura mai albarka, suratu Yusuf alayhi salatu wassalam. Mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya fara canja lamari a rayuwar Annabi Yusuf. An kawo shi, an sai da shi a garin Misra, kuma aka sa'a sarkin gari shi ya saye shi. Sannan kuma sarkin gari an yi muwafaka bayi da ɗanansa na kansa, haka ma matarsa. Ya kai shi gurin matarsa ya ce, gashi nan na baki amana, ki kula da shi. Wannan yaro in Allah maɗaukakin sarki ya yarda zai mana amfani a nan gaba. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya sa Yusuf alayhi salatu wassalam ya samu karɓuwa a cikin garin Misra. Ya zama ɗan sarki, zai ce sha irin abin da sarki ke ce, ya yi tutura irin wanda sarki yake. Kaga ya zama wata kinan rayuwa ta canja. Maimakon da ake tsammani ya halaka ko kuma alal aqalla ya zama bawa, to yanzu ya zama ɗa, ba ma ɗa ba, ya zama shugaba. To sai Qur'ani ya ci gaba da ce mana, bismillahir rahmanir rahim, walamma balaga ashudda. Lokacin da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya kai ƙarfinsa, wato kenan lokacin ya zama ya balaga, ya kai ƙarfinsa, ya kai duk iya ƙarfi da saurayi ka iya ji. Malaman tafsiri sun sassaɓa wajen, wato kenan wajen fahimtar menene mutum ya kai ƙarfinsa. Shekara 18 ne ko kuma shekara 20 ne ko 21? Abin da ya nufi ya zo age na adolescence, ko shi ne ke farawa daga 17 ko zuwa 21 ko kuma wani abu makamancin wannan. Wani lokaci ya kan dangaza a wani yaro ko kuma ɗanfi, ya kai dai ƙarfi yadda yake gano kowane saurayi yake jin ƙarfi, to shi ma ya kai wannan. To yana kaiwa wannan, Allah maɗaukaki sarki ya ce, atina hukuman wa ilman, sai muka ba shi wato kenan a hukunci, muka ba shi kuma ilimi. Malam ya ce hukunci dai yani annubuwa, sai muka ba shi annabci. Sai Allah maɗaukakin sarki ya masa tukunci da annabci, sai ba shi annabci. Annahu habahu biha, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kyautatta, baina ulaika al-aqwami, a tsattsakin wa'innan mutanen. Mutanen Misra a wani lokacin gunki suke bautawa, sai ga kuma Annabi ya tsoro a cikinsu. Wallahi iyaka shi wannan Annabi ba jinsinsu ba ne, tunda yawanci za ka samu su kibdawa ne, yawancinsu aksarinsu barbar ne, shi kuma Isra'ili ne. To amma dai yanzu ya tsaro a cikinsu, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima, ya ba shi kuma wato kenan ilimi. Ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi, malaman tafsiri suka ce ilimin shari'a na addini. Tunda ya zama Annabi, to za a yi masa wahayi, a ce masa ga yanda ake sallah, ga yanda ake azumi, ga yanda ake zakka, ga yanda ake haji. Wannan shine ilimin da Allah ya bashi. Wasu malamai suka ce a'a, ana nufin wato kenan ilimin tawilin mafarki ne, ilimin addini dama ya taso a gidan addini yana da shi, sannan bashi annabci da aka yi wannan karin kwalliya ce da aka yi masa, amma kuma an bashi ilimi na fassarar mafarki kamar yanda a baya Allah yake cewa walu allimu wal minani wana allimu hum tawil al ahadithi, kuma wallahi za mu sanar da shi ilimin fassarar wato kenan mafarki. Wa kazalika Allah ya ce kama hakan nan najidul musyina muke sakamtawa wato kenan masu ihsani. Ni an ce ihsani ga wanda muke bayani a bashi ne kyautatawa, duk abin da mutum zai yi kyautata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, duk abin da mutum zai yi Allah ba da kuntarki ya wajabta masa ya kyautata. Kataba wajabtawa ne kamar da kitabu kutiba alaikum siyamu ko kutiba alaikum al-kitalu wa huwa kurhun lakum, to da yadda yaki ya zama wato kenan wajibi akan musulmi, da azumi ya zama wajibi akan musulmi, hakan wajibi ne a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk abin da mutum zai yi shi mai kyau. Inna Allaha yuhibbul abda idha amila amalan an yutqinahu, a wani hadisi ake ce Allah madaukakin sarki yana son idan mutum zai aikata wani abu a matsayin sa na bawan Allah, to yayi abin nan ya zama mai kyau. Ma'ana shine kyautata shi, sawa'un kayan sana'a ne, sawa'un kasuwanci ne, sawa'un noma ne, sawa'un ilimi ne, karatu ne na boko, karatu ne na addini, karatu ne na alkur'ani, wa'azi mutum zai yi, shawara zai bayar, duk abin da mutum zai yi a rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son mutum ya kyautata wannan abu, ya kai makura wato kenan a wajen abin nan, a wajen kyautata wannan abu. Kuma har yanzu mun karanta a baya cewa daga cikin ihsani shine bayan abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta maka na ibadu, kai wajabta wa kanka wasu nafili. Allah madaukakin sarki ya sifata wasu mutane ce kanu qalilan min al-layli ma yaj'un wa min as-sahari hum yastaghfirun, sai ya ce wa'annan din sune wa masu ihsani, innahum kanu qabla zalika musinin, suna ihsani, sadaka Allah bai faranta musu sallar dare ba maza su tashi su, Allah bai faranta musu sadaka ba zakka, aka faranta maza su ba da sadaka, Allah bai faranta musu kaza kaza ba, amma din da aikin alkhairi ne za su yi. Yawan irin waɗannan abubuwan yana daga cikin ihsani a ibada, kuma da tsayawa a yi ta yadda ya kamata da sanin wato kenan ka'idanta. To shi Yusuf Allah madaukakin sarki ya sifata shi da cewa ya sifato da sifar ihsani, in a ibada ne yakan tsaya mai kyau, in wani abu ne ka tsaya tsakanin sa da Allah, ko menene ka tsaya yayi wato kenan. To shi yasa Allah madaukakin sarki sai bai tukuci wato kenan da annabi. Yau in annabci ya kare, idan kai kana ihsani zaka ga abin da Allah madaukakin sarki zai maka tukuci, tukucin Allah madaukakin sarki suna da yawa. Ai innahu kana musinan fi amalihi, Yusuf ya kasance mai kyautata ayyuka ne, amilan bi da'atillahi ta'ala, sannan kuma mai aiwatar da da'ar Allah madaukakin sarki ne kullu. Wa kadai talafa fi miqdaril mudda allati balaga fiha ashiddahu, malamai sun karisu junan su sani, sun karisu junan su sani akan wato kiran lokacin da ya kai wannan manzilin da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan, kenan ba su ittifaki akan abu ɗaya ba saboda babu nasi wanda yake sarihi a kai. To mu je mana.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون.
نعم كتب هنا
yana cikin rijiya na tafiyaci a yace wa awani da ke
bi amrin haza hei
na kuma aka ce ana ba ba da karshen
a nan ne aka bashi a can labari aka bashi tan la tunabbi annahu zaka ba su labari a wahayi ai kala kala ne, akwai wahayi kala kala, akwai na ilhama ko akwai na ishara, akwai na mubashirat na mafarki. Yau amma annabci wannan a nan gurin ne aka bashi, sai da ya zama ya kai karfin sa. Yauwa akwai hanyoyi da zai amma kana bashar ayu kallimuhu Allahu illa wahaya aw min wara'i hijabi ayu rusula rasulan to kaga dai akwai hanyoyi da yawa na wahayi yawa Allah yayi wahayi a kasa ai ba tare da zama annabi yayi wahayi a tururuwa ko ai ba a tururuwa ne ko menene wa harabika ila an-nahl go zuma kai kudan zuma yayi wahayi a kusan zuma ba ta zama ba tare da ta zama annabiya ba wahayi na ila ummi Musa ummi Musa ba annabiya bace amma an mata wahayi wancan wahayin ba annabci bane yawa amma wannan wahayi shi wannan shine lokacin da aka bashi wato kenan annabi wala kad hamad kuma nan warawadatu lati bi baitiha to bayan ya kai gwarzo ya kai wato gidan saurayi cikakke yana da karfi Allah madaukakin sarki ya fitar masa da dukkan halittarsa to sai ya zama rawadatu lati huwa fi baitiha wannan matan da take yake cikin ɗakin ta wato kenan sai ta zama tana sha'awar sa wato kenan anan Allah madaukakin sarki yana bada labari an imra'atul azizi allati kana yusufu fi baitiha ita wannan matan aziz din da yusuf ya kasance yana gidanta bi misra a kasar misra wa kada awsa hazo jahabihi bayan mijinta ya mata wasiya da cewa ta kula da yaron nan yace akrimi maswahu asa an yafa na ko ya ja kunna ta cewa ta kula wa bi ikramihi yace ta mutunta shi ta abin nan abin mamaki shine farawadatu an nafsiha sai ta zama wato kenan tana masa murawada murawada shine wato kenan kabi abu a hankali 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 har ka kai shi wato kenan zuwa karshe sai zama tana sha'awarsa a hankali a hankali a hankali a hankali har son yayi tsanani wato kenan a cikin zuciyarta a cikin zuciyarta ai ma'anar wannan shine hawalatu ala nafsihi sai ta muhawala ta yi kokari ta ga wato kenan ta jawo shi akan kansa wato kenan wada'at ilaihi ta kira shi ta nuna wato kenan kanta a gare shi wazalika anha ahabbathu hubban shadida saboda ta kasance wato kenan tana son sa so wanda yake mai tsananin gaske can aka ce warawada to aka ce murawada biyan abu a hankali so shi ma mataki mataki ne sai mutum ya ga abu ya sha'awarsa ana kiransa hawa a larabci saboda haka idan zai iya yiwa in ka kauce abin ya kauce shi ya fice ya fading out naturally amma in ya zama hawa din ta ci gaba ta ci gaba ta ci gaba ta ci gaba har za a zo a kai abin da ake kira wato kenan ishq sai bege ya shiga idan bege ya shiga ana nan sai ya zama jawa idan da farko zaka kada shawon abun ne da biyu in ishku ya zo zai zama baka da labari sai na wannan abun kullum hankalinka har zaka iya kashe lokacinka da dukiyanka da komai don ka je ka ga wannan abun ko kai mu'amala da shi da dai sauransu amma lokacin da ya je jawa to ya kai matsayin da kuma har baka da ma wani abu in ba wannan ba a rayuwa wani lokaci har yakan kai wato kenan zuwa ga wato kenan halaka ma in so yayi yawa yayi tsanani yau da haka me alburda yake cewa ya la'imi fi hawal uzri mazirata minni ilayka wala ansabta lan talimi ya kai wanda kake zargi na akan soyayya irin na uzri akwai wani soyayya da ake kira sa hawal uzri wanda zaka ga wata kira mutum yana son mutum son har yayi tsanani kamar irin abin da ya faru tsakanin kusayar da azza alalaitana ya azza kunna libiginan ba'iraini ya kai yana cewa ina maman a ce shi yarinya ce kawai ta zo ɗiban ruwa ya ganta so ya shiga tun daga ranar har ya ƙare rayuwarsa babu abin da yake son sama da wannan yarinya saboda haka yake ta waka duk kuci gowar har ma aka sa masa suna kusayar azza saboda wannan irin wannan soyayyan haka ya faru da Busaina da Jamil Busaina wannan ana kiransa hawal uzri to in mutum ya shiga irin wannan tarkon to Allah kada ya san inda wato abin zai kai shi Allah kada ya san inda zai kai ba majanun Laila saboda laisan Laila ya haukace ba kullun duk inda ya je banda maganar Laila ba abin da ke Laila ta mutu ma a bakin kabarinta yake kwana saboda irin wannan soyayya so daga idan ta shiga cikin zuciya wato kenan sai dai magani shi yasa wannan yake cewa ya la imibil hawal udri maziratan ina baka hanzari ina abin minni ilaika hanzari ne daga gare ni zuwa gare ka dan Allah kai hakuri walau an sabta inda ka bani hanzari lam talimi wallahi da baka zarge ni akan wannan soyayyan ba mahattanin nusra lakin lastu asma'uha kayi min nasiha ta gaskiya tsakani da Allah ma wala ba zan iya ji ba innal muhibba anil uzal fi samani duk mutumin da zai zargi abin da kake so son kuma ya tsanani wallahi kaman kuma zai jika ba zai jika ba to irin wannan matsalar soyayya irin wannan ne ta shiga cikin abin nan zuciyar wannan baiwar Allah tun yana mata shi yadda kadan kullun abin yana zuciyarta kullun abin yana zuciyarta har sai da aka je karshen tika-tika tikni yau an je final da za ta yi mubaraza da wato kenan ita da shi shine wada'atuhu ila nafsiha sai kawai ta kira shi ta ce bayan Allah bismillah kawai wa qalat hayta laka sai ta ce to bismillah kawai hayta laka a Hausa za mu ce kamar kace mutum bismillah kawai wato kenan kai shi kake jira kenan ko hita laka ko hita laka ko hita laka sauraka sai ta ce masa malam bismillah ai famtana'a min zalika ashaddul imtina shi kuma sai ya ki wato kenan tsananin ki saboda ai dusoyen da suke masa ai ta da take yi shi kuma bisa zuciyarsa ba saboda shi ta ya dauke ta uwa ce ko alal aqal ko kuma ya dauke ta uwar daki yawwa ballantana ma hannun ta ya girma ya komai da komai saboda haka shi ce ba zai yi ba qala sai yake ce mata ma'azallahi ma'anar wannan shine iyazan billahi ina neman Allah madaukakin sarki wato kenan ya tsare ni ba zan yi wannan al'amari ba anan yana nuna mana tsayin Yusuf alaihi salatu wassalam in ka shiga cikin tarko to fa banda Allah madaukakin sarki ba wanda zai fitar da kai don haka a wani lokacin banda Allah babbabu inda ya kamata ka dogara idan ka dogara da Allah madaukakin sarki ka tattara lamari ka mika masa zai maka magani amma ya jibril mutarra idza da'ahu wa yafshifu su ko waj'alukum khulafa'ul ard idan mutun ya shiga cikin damuwa wane ne yake amsa masa wannan kira kin ba mu labarin malamin da yake tafo yana wucewa ya daje ya bada karatu ya dawo to kofar gidan wata karuwa sai ta hila akan sai ta zubar masa da mutunci kullun yazo aka wata bala kaza 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 yake sai ya wuce dan tace da Allah mallaka ina da dan wannan dan damuwa dai a cikin gida kaza kaza shi kuma dauka kaman kowa wani abin kirki ne sai ya shiga yana shiga ashe wa gallagatil abwaba sai ta rufe kuma ce kalat hayta lak tace masa bismillah tace a ma'azallah tace a ba zai yi ba tace to in ba haka ba gagiya ka sha tace ba zai sha ba tace ga yaro ka kashe tace ba zan kashe ba tace to gari tace a tace to na karshe shine ko ka dauki dai ko zan yi maka ihu kuma ga mallaka wannan gida ka a wannan lokacin a cikin wannan halin mace tana ihu ai kaga da matsala yayin ki sai ku ta dirka ihu sai rufe idan sai ce amma yajibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su yana tai ihu take mutane sun ta babba suka shigo cikin gida da ya bude idan sai ya gashi akan titi a wani guri yana tafiya matsala sai ta koma kanta ta riƙe iska matsala sai ta koma kanta yar iska yar banza ka ga mutane suka ta dirkanta karshen ta je ta bar gurin magabaniya to gare Yusuf alaihi salatu wassalam kana ma'azallah yace ina neman tsari a gurin Allah madaukakin sarki innahu rabi'a ahsan musaya shi mai gidana kalmar rabbu anan mai gidana yake nufi ko kuma zai iya dauka ubangiji shi ubangiji na ya kyautata makoma ta na fito daga cikin halin kakanin kai ubangiji ya kawo ni nan na shiga cikin wannan hali mai abin rufin asiri Allah ya kyautata mu ko kuma a shi mai gidana domin wani lokaci suna idlakin kalmar rabbu a mai gida ko kamar da mutanen annabi Musa alaihi salatu wasallam suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila yawwa rabbuka haruna suke nufi anan da kai da shugaban naka da yake haruna yaya ne a gare shi kuma ya kula da shi a wasu barhata min zaman lokacin suna gida saka suka ce masa to kai da izhab anta wa rabbuka faqatila kaga rabbu anan mai gida suke nufi shi ma anan annabi yaso da yace innahu rabbi ahsanu musbaya lalle shi mai gida na aziz kenan ya kyautata min wato neman mana ya saye ni ya enta ni ya bani abinci ya bani komai da komai kaga bai kamata a ce wato kenan in ci amanan sa ba wa kanu yatlikuna rabba ala sayyidi suna amfani da wannan kalmar tarabbu akan wato kenan shugaba wal kabir ko kuma babban mutum kamar yanda wancan Musa da Haruna tsakanin su aiwa da kani ne amma sai suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila kai da shugaban naka kamar babban naka kenan ko ai wato ma'ana inna ba alaki rabbi ai mai gidanki mai gidana ne ni ma ko mijinki ba alaki mijinki rabbi mai gidana ne kuma ahsanu musawaya hakika ya kyautata mu makoma na a wannan gurin ai ahsana manzili ya kyautata mu masauki na wa ahsana ilayya kuma ni ma ya mun dukkan abubuwa na mutunci wato kenan da mutuntawa ilayya zuwa gare ni dan haka wala uqabiluhu bi fahishatin bai kamata a ce ni kuma da zama na daurance shi da yin alfasha fi ahlihi a cikin wato kenan iyalansa ba anan akwai abin da Larabawa suke cewa alwafa'u alwafa'a shine mutumin da akwai mutunci tsakanin ku da shi da rufin asiri tsakanin ku da shi da amana tsakanin ku da shi to zaka rike masa wannan amanar har ya zuwa karshen rayuwarka ko kuma karshen rayuwarsa ko kuma bayan sa ka rike har ya zuwa karshen ƴaƴanka Larabawa suna cewa alwafa'a suna cewa masa yadd suna ce masa yadd a lokacin da aka zo za a yi sulhun Hudaybiya ɗaya daga cikin manya-manyan kafiran Makka a wannan lokacin Sayyidina Abubakar ya yi magana mai kaushi a gare su aka ya ce waye yake wannan magana Abubakar ya ce ni ne sai ya ce wallahi laula yadun indaka alayya inda ba dan akwai wani alkhairi da ya faru tsakanina da kai ba lashe tabbuka da na dura maka ashar yake faɗa sa kenan kaga yana arni mushriki amma ihsanin da sayyidina Abubakar ya yi masa da ya riga ya san da shi don haka ya kiyaye wannan wannan ana kiransa alwafa alwafa to irin wannan ya faru da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam rike wannan amana da alkawarin ya faru a rayuwar sahabbai ya faru a rayuwar kuma yana daga cikin abubuwan da malamai suka yi kuduba musamman a kansa in akwai mutunci tsakaninka da mutum to rike wannan mutuncin ta kowane irin hali har ya zuwa wato kenan a kai shi magargara to wannan shine abin da Yusuf alaihi salatu wasallam yake kokarin yi a nan mutumin nan ya abin nan ya mai mutunci don haka zan rike masa amanar sa har iyaka wato kenan rayuwata innahu lalle yanda lamarin yake laifu lil zalimuna tabbas azzalimai wato kenan ba za su samu falaha ba ai ba za su ga abin nan ba malam mujahid yake cewa da siddiq aiyo da suke cewa innahum wa gairihim da wasunsu suke cewa wai abinda ake nufi da shi ne Allah madaukakin sarki ba zai sa mutumin da yayi zalunci ya zama a rayuwarsa ya kai karshe mai kyau ba saboda ai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulmatin yawmal qiyama ku ji tsoron zalunci domin zalunci dufu ne a mutum ranar tashin alkiyama mutumin da ya maka alkhairi ka zo kuma ka zalunce shi a rayuwa ai kaga wannan bai yi ba ya zama wato kenan cin amana da haka yace ba zan yi ba to da inda haka na zalunce shi azzalimai kuma ba za su rabauta ba a nan gidan duniya me yasa zaka ko akan halin harkar rayuwa wanda ya cika yawan zalunci zaka bai cika kikkiawan wato kenan karshe ba to Allah ya madauki take yake yi
walaqad hammat bi wa hamma biha laula awwa burhan rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin
Allah madaukaki zan kice wala kadda hakika hamma bihi tahin mutu da shi cewa sai ta kama shi sai ta yi amfani da shi a wannan ranar a kuma wannan daidai lokacin da ta shirya wannan kenan dama ita ta riga ta yi shirin ta ta kome da kome ta yi targetin ranar da lokacin da kome da kome wa hamma biha shi kuma ya himmatu da ita laula an ra'a burhana rabbi inda ba dan ya ga wato kenan hujja daga gurin ubangijinsa ba wannan kalma kalma ce wanda take da matsayin wahala basarawa ce ku ce yayi wa akan ta dangane da malami wala gada hammad bihi wani afili yake ta himmatu akan ta rasul sa amma wa hamma biha shi ma ya himmatu akan wato kenan ya kula ta da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi tuntube a wannan gurin ba don koyo saboda kisosi da suka zo akan wannan na Isra'iliyat wanda suke fassara wannan kalma directly cewa taso da amfani da shi shi ma kuma ya so haka saboda shine zahirin ayar kamar yake nuna wala gad hammad bihi wa hamma biha ta himmatu zata yi kansa saboda wannan matsala shi ma kuma ya himmatu zai kanta saboda wannan matsala don haka zaka ga an kawo riwaya hikayoyi kala kala wanda suke nuna cewa Yusuf alayhi salatu wassalam ya yarda da abin da ta nema har ya kai matsayin ausar ruwa sa cewa sun ci zai sun ce wannan sa sai ga wata kenan burhani daga ubangijinsa wasu a cewa ya yarda ya je bai da sauransu irin maganganun da ba su dace a jingina ta annabawan Allah ba duka ruwayoyin nan zaka samu cewa suna da yawa fa zaka ga cewa wa'ansu su directly Isra'iliyat ne ba su da isnadi wanda yake mai kyau kwata kwata wa'ansu kuma zaka ga an jingina su da wasu daga cikin manyan manyan malamai magabata namu kamar su Abdullahi ibn Abbas su Mujahid da sauransu amma kuma babu su kuma ba su kai shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba hadisi bane don haka sai kuma majal ne ba na ijtihadi ba majal ne na riwaya na waqi'a saboda haka sai zama in ka tara su zaka ga cewa ko da an rawaito daga irin wannan to su din sun ba da hikaya ne akan Isra'iliyat kun bai jona saboda haka wa'annan abubuwan wasu daga cikin malaman tafsiri kamar su mahasin ta'awil da jarullahi zamakshari a cikin tafsirin su al-kashaf da sauransu sun yi kokari ba su ma kawo inda ke so sun ba saboda ba su da wani amfani ba su da wani tasiri amma malaman da suke son a yi ta buga wa mutane labarai ba abin da za ga ana tsin hazo gudun na a yi ta kifta laifin ai ya ga babansa ya zo shi ya sun ce wannan zai je kanta babansa ya ce masa ko kuma a sai ya tafi abin da sai hannu ya zo ya tsaye abin an rubuta hannu a jikin la ilaha illallah wani a ce wala taqrabu zina wala duk irin waɗannan abubuwan Isra'iliya ne kala kala wanda duba su da wani amfani bai dace ba a jingina shi da Annabi Allah an jingina wa Annabi Dawuda alaihi salatu wassalam irin waɗannan abubuwa din an jingina wa ɗansa Annabi Sulaiman musamman yake je irin wata ummatar da shayadin alamulki Sulaiman din nan da sauransu har ta kai ga Yahudawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta kisa Annabi Sulaiman suka ce a da dai abin nasa yana faɗan gaskiya amma yanzu yana maganar Sulaiman ai masihirci ne ai dan dabo ne Allah ya ce a wa ma kafara Sulaimanu walakin shayadin kafaru Sulaiman ba kafiri bane bai sihiri ba ai ma kafara Sulaiman wa masahar Sulaiman don sihiri kafirci ne Allah sai madaukakin sarki ya kare shi Allah ya kare Annabi Dawud alaihi salatu wasallam ya kare Amina to wannan kisan ya faru da Yusuf alaihi salatu wasallam a irin wannan wato kenan munanan ruwayoyi wato kenan da ake yi abin saboda ba da fassarar yadda ta dace ba amma asalin yadda fassarar take shine cewa ita ta himmatu da shi fassara guda biyu akwai mahasinin ta'awil yake cewa tafsirul kasimi kenan akwai gazira insaniya wanda Allah madaukakin sarki ya sa ko ta a cikin jikin kowane dan adam mace da namiji wanda wannan annaba ba su da isma a kanta kamar yadda zaka ga abinci kai sha'awa za ka iya ganin mace kai sha'awa kamar yadda mace za ta iya ganin wato gani namiji ta yi sha'awa wannan gazira ce insaniya wanda take tana jikin kowane dan adam mun bayyana wannan yau zaka gari ka sha'awa, amma tsoron Allah da kuma wa'azi zai iya danne wannan abu, kuma shikenan an wuce layi. Wannan annabi zai iya faruwa da shi, wanda ba annabi zai iya faruwa da shi, kuma duk wanda aka ta faru da shi sai ya zama wa'azi ko ilimin da yake da shi ko wani abu na alkhairi da yake ta da shi, ya sa ya danne wannan abu, kuma Allah madaukakin sarki zai bashi lada akan wannan. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamila. Duk lokacin da mutum ya yi mutum da wani abu a zuciyarka, ka gama cika sha'awa, amma tunda ka san haramiyan ka ne, ka danne zuciyarka, ka wuce ga tafiyanka, Allah madaukakin sarki zai baka lada. To saboda haka, amma idan ya zama da kan cewa an yi automating din ka cewa kwata-kwata ba za ka yi sha'awa ba, ai baka da lada akan wannan. Saboda bai kamata kuma ce annabawa an hana su irin wannan abinan din ba. So lokacin da ta yi sha'awarsa, idan har wasu suna fassara hawa hamma bi haɗin irin wannan abin ya shiga cikin zuciyarsa, amma Allah madaukakin sarki ya sa shi annabi ne, ya san kuma haramu ne, don haka ba zai yi wannan abu ba, ta haka yake cewa ma'azallahi, Allah madaukakin sarki ka tsare ni akan wannan, ina neman tsarin Allah. Sannan na biyu, mun fahimci wannan, na biyu Allah madaukakin sarki yace laula arra'a burhana rabbihi, inda ba dan ya ga hujja daga ubangijinsa ba. Sai su malaman nahwu suke cewa jawabin laula ana iya dawo da shi kafin laula din, ai ma'anar wannan shine laula an ra'a burhanar rabbihi hamma biha, ba dan ya ga burhan daga gurin ubangijinsa, hujja daga gurin ubangijinsa, ai da ya himmatu. So da ai mace ce wadda take ita kai kowa ya zo da ta, to amma yana da hujja daga gurin ubangijin, dan haka kamar kana cewa ayo na halaka in ba dan kaza ba, ko mota ta tafi za ta mankade ka, sai wani rudin kurunkude ka gefe, sai ka fadi, sai kawai ce tab ayo na halaka, inda ba dan wani ya ture ni ba, ka halaka, to ka halaka ne, baka halakan ba. To da yace hawa hamma bi hadin, to hamma bi hadin ne, ai ba hamma bi hadin, tunda ra'a burhana rabbihi, ai ya ga burhana ubangijinsa, don haka jawabin laula shine sai aka dawo fassara mai kyau, shine za a dawo da shi, ya ga burhanin ubangijinsa, don haka ba dan wannan burhan din ba shine da hamma bi, kuma dama wannan Allah madaukakin sarki ya bashi isma, ya bashi kariya, ma'ana kariyar ubangiji ce ta kiyaye shi, haka ba bai fada wato kenan cikin wannan trick din ba, kun fahimci wannan. Kuma Allah madaukakin sarki yake cewa ina gode ne ma kazalika, Allah ya ce kamar haka, kamar yadda muka bashi kariya, muka bashi dalili wato kenan wanda zai kare shi, mun yi haka nan ne linusrifa anhu su'a, dan mu kauda wato kenan mugunyar al'amari a gare shi. Allah ya ce ya nuna masa burhan dinsa, hujjarsa da dalilinsa da isma da kariya daga gare shi, dan ya kauda wato kenan mummuna abu wato kenan da gare shi. Mun ga jona, daga nan za mu iya fahimtar cewa Yusuf alayhi salatu wasalam bai himmatu akan matar nan ba, don Allah ya ce linusrifa anhu su'a, ba linusrifuhu anhu su'i ba, da ya yi niyan zai je same ta, sai Allah ya ce mun yi haka dai don mu kauda shi gabarin abin, a'a yanzu mummunan abin da yake so ya same shi, sai Allah ya kauda mummunan abin gabarinsa. Kun bai jona, yawwa linusrifa anhu asu'a, dan mu kauda mummunan abu, mummunan abun kar ma ya zo kusan sa, yanzu ba magana shi ne yake so ba, a mummunan abu ne yake son sa, mummunan abun kuma sai Allah ya tare mummunan abun ma, wato kenan bai zo ya same shi ba. Wal fasha, da kuma wato kenan aikin alfasha, saboda haka sai zama Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi gabarin duka wa'annan abubuwa dangane, innahu lalle shi annabi Yusuf alaihi salatu wasalam min ibadina al-muklisina, yana daga cikin bayanmu wato kenan masu ikilasi, yana daga cikin bayanmu masu yawan ikilasi, masu yin abu dan Allah, kaga duk wanda yake yin abu dan Allah, Allah madaukakin sarki kuma yana tare da shi a cikin wato kin karesa, musamman lokacin da wato kin ya shiga wani irin halin kakanin kai. Amma wata riwaya ta zo da ibara da tafi wannan fahimta, idan an ce mutum muklisi ne, shine mai kokarin yin, inna lillahi minna yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah yana son baye masu yawan tuba, yana son masu yawan kokarin tsarkaka, suna kokarin tsarkake kansu. To masu ikhlasi suna kokarin yin abu dan ikhlasi, sai kokarin yin abu dan Allah, sai kokarin Allah madaukakin sarki yace, wato kenan yana son waɗannan mutanen. Mun bai tona, amma ɗaya riwaya sai ta zo da innahu min ibadina al-mukhlasina. Mukhlasina yana daga cikin bayinmu wanda wato kenan muke tsarkake su. Mana yanzu ba shi ne ma yake kokarin yin ikhlasin ba, Allah madaukakin sarki shi ne yake tsarkake shi. Mun bai tona, in an ce mukhlas wanda Allah ya tsarkake shi, mukhlis wanda yake kokarin tsarkakewa, to akwai bayin da Allah ne da kansa ya tsarkake su, suna mukhlasina. Mun bai tona, akwai kuma mukhlisina wanda su ne suke kokarin yin ikhlasin, suna kokarin yi, suna faduwa, suna tashi dai sai sun yi ikhlasi, kuma Allah na taimakon su, wato gidan su yi wannan. Don haka Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin waɗanda su ne Allah ya tsarkake su. Malamai suka ce yana daga cikin abubuwan da yake tabbatar da cewa Yusuf alaihi salatu wasallam, ko da kima na da muke sa a gaba, mu je mustabaqal baba.
Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa an yusjana aw adhabun aleem.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin wato halin da suke ciki, wato kenan kharijan wato kenan ita lokacin da yace shi ba zai yi ba, ta yi ɗan kokarin ta tabbatar ba zai yi ba, ita nufin to anan ne Muhammad bin Hadin, Muhammad bihi kai, sai ta himmatu wato kenan za ta yi kansa. Wasu suna ba da sabulan ne a wata fasarar Muhammad bin Hadin, suka ce Muhammad bihi lita'akuzahu wa Muhammad biha daf'an an nafsihi, ta himmatu don ta zo ta rungume shi, shi kuma ya himmatu don ya rungume ta, ya zama abin nan, ya yi wato kenan abin nan. Don haka da ya tabbatar cewa da gaske bayar Allah na take yi, shi kenan sai fita a guje, shi kuma sai fita kuma sai ta biyo shi. Wastabaqa al-baba, sai suka yi musabaka wajen isa kofa. Amma me yasa ne yace al-baba? Al-hali can yace wa ghallaqatil abwab, ta rufe kofofi. Haka ne a gaba yace ta rufe wa ghallaqatil abwab, ko a bayani ko? Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, ta rufe kofofi. Kenan dama ta riga ta yi fulani da mutananta. Da ya shigo kofa kaza ku rufe, da ya shigo kofa kaza ku rufe, da ya shigo kofa ku rufe, sai ran last one ko? Last one kuma dama da ita da shi ne, dama suna tafiya ita da shi, ita kuma ita da rufe ta ciki. Kada ka bayar ruwan rufe. Don haka yanzu sai gudu ya tafi kofa ya samu ya bude, ita ma ta gudu ta cafke shi, saboda implications guda biyu. Na farko dai in ya tabari ya fice, yau ne kamar take ganin last day da za ta iya samun biyan bukatarsa a gurin wannan bawan Allah, to in ya tsere kuma ya tsere fa, ta haka biyan bukatar ba ta biyu ba. Na biyu kuma in ya fita ya ce ga abin da bayar Allah ta mun, kuma kofar an toshe ta ma gaba daya, don haka duk abin da za ta iya yi na cewa ta ga wannan abin bai faru ba sai ya ta yi shi. Ta ga cewa na farko in dai ta riga ta yi committee dinsa a cikin case din, to shi kenan zan iya fita ma ita da shi. Na farko dai bukatar ta biya, na biyu kuma dan rufin asirin sama kai ma zai rufe. Don haka shi Allah ce wastabaqa albaba, yanzu bai ce abwaba ba. Me yasa? Saboda yanzu an ce wata kucika ne wanda ya dinda ya fahimci implication din, ya shiga tarko, wata kucika ce yar karama da yake kokarin lalle bai fice ta wannan gurin, ba kofar kofofin ya san duk yanzu a rufe suke kenan. Don ya lura ana ɗan rufe wanda yake tafiya, in ya fita sai ga wani are, in ya shigo da kofa sai ga wani are, in ya ka bai gane abin da ake nufi ba. Yanzu don da wannan matsalar ta faru ya bace kofofin baya duk a rufe suke, so yanzu the last alternative aggression shine ya nemi duk inda kucika take wanda zai faru wato kenan ya fice. To da ta ga zai fita kuta wannan gurin, to shine wato kenan. Wasu malamai suka ce ko abin nan ne glass ne, bai yiwa zai je fasa glass din ya fice, saboda kofofi ka a riga an rufe su, zai shi sa Qur'ani ambaci kofa guda daya anan gudu, sai ce wastabaqal baba. To bayan ta bi shi nan kaddar kamisahu, sai ta kama rigarsa wato kidan, sai ta yaga min duhurin ta baya. ta yazo zai fito dai rabin fita ta kuce kuma riga sa ta baya sai ku ta ja sai riga kuma wato kenan sai ta yage tana yagewa kuma to rabin sa ya fito ko rabin sa yana cikin riga sa kuma ta baya yage ko alfa ya sayida sai suka samu wato kenan an ce alfa samu ka samu mutum a guri kaza ko wa alfa sayyatan ataha ko menene wa alfa kullu salihatin ataha wa sayyatin janaha fil kitabi ko yawa so da haka sai suka samu wato kenan mai gidanta kuma a gurin shi kuma sai shigo shi da wani mutum ladal baba a bakin kofa ya biyo ta gurin sun tafo shi ma ya tafi kaga wannan mana daga cikin kariyar ubangiji don akwai sauran da dambarwa in dai ba wani yana ya intervene a tsakani ba so da haka shi yana haki ita tana haki to maza sai ta maza ta kare dan kar ta bashi kofa yayi magana kallan sai ta ce ma jaza umay arada bi ahlika su'a menene sakamakon wanda ya nufin yayi mummuna abu da iyalinka yanzu kaga ta toshe kofa shi ba a bar shi ma yayi magana ba kuma an fada kuma an ce ga abin da yake nufi kuma yanzu sarki a nan take ya fadi hukuncin da za a yi masa saboda sarki dole sai sarki ya fada sai da zaki tunanin cewa to idan sarki ya zama convinced cewa ga cin amana da zai masa outrightly zai ce a ji a sare shi to kuma an sare shi kuma yanzu a ya fadi ita ta fadi maza sai ta ce illa an yusjana maza a kai shi kai dai a kai shi kurkuku ba abin da za a masa sai a kai shi kurkuku ta kada dai kar ma maza ya ce okay haka ne kai ina abin hauni a ji a gaya gaya waje ni man da wuce maza ka a fille shi to hakan nan bai zai mata dadi ba na farko ta san ta zalunce shi na biyu kuma abin da take so a rayuwarta wato kenan ba zai samu ba don haka shine maza sai ta gaggawa ta ce illa ayyus jana bai da wani sakamako kawai sai dai a ji a rufe shi a kurkuku kawai na lokaci sai ta ga to kuma yanzu an rufe shi a kurkuku kuma dai da tana bin sa kurkuku gidan kurkuku kenan ko kuma ya bazawa sai ta sake canja ta ce au azabun alim ko kuma a masa azaba mai radi a je masa bulala 12 ko gulala 50 in an masa gulala 50 dai an bar shi a zakar gidan ai sitin tana ganin sa mun bayyana wannan saboda haka abinda wato kenan yanzu zuciyarta ta riga ta tsara mata kenan don muje
kala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana kamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin
Allah barakatin sake yace qala shi ma sai samu baki sai ce a ba haka akai ba hiya rawadatni annasi ni ban neme ta ba hakika ita ce ta neme ni da kaina ita ta neme ni saboda haka ni ba ni na neme ta ba ya faɗi gaskiyar lafarin abin da ya faru tsakanin sa da Allah su kenan ta ce ƙarya yake a haka ne a ƙarya haka ƙarya aka dan musu a gurin to za a gane babu yadda za a gane sai Allah madaukakin sarki ce shahida shahidun sai wani mai shaida min ahaliha ta bangaren iyalanta shine yayi shaida sai ya ce a duba in kana kamisu hukunta min kubulin idan riga sa ta yage wato kenan ta gaba fa sadaka to ta faɗi gaskiya wa bin kazimin tabbas shi ya zama daga cikin wato kenan makaryata anan shahidun min ahaliha malamai sun yi maganganu akai wasu suka ce lude ne lude ne dan karbi wanda ba abin har suka isnadi da hadisin da yake cewa ba wanda ya magana a cikin raggan goyo face mutum hudu ko daga cikin su sai suka ce akwai sahibu yusufa shine wannan yaron kenan shine yaro karimi ne ba da shaida wasu malamai suka ce a ba yaro bane babban mutum ne shi aziz din yana tafiya tare da shi kuma dan uwanta ne ta wajen uwarta da uwarta da uwarsa ya da kanwani saboda haka shi kuma suke tare da Aziz shine sai ya ce ma Aziz din a to yanzu tunda haka ne me ya faru aka ce gashi sai ya ce to ku caje rigarsa idan rigarsa ta yage ta gaba to hakika ta faɗi gaskiya domin yayi kanta ne ta cakume shi sai yayyaga masa riga haka ne yayi kanta sai ta cakume shi tunda ba zai kanta ta gaba kuma ta cakume bayansa ba sai ta cakume rigarsa suna kokarin kokuwa sai rigar ta yage dan haka indai daga bane ba sadaka to ta faɗi gaskiya wa bin kazibi ne shi kuma yana daga cikin magariyata in kana kamisuhu qudda min
duburin fakadabat wa huwa min as-sadiqin
wa in kana kamisuhu qudda min duburin idan kuma rigar ta yage ta baya ne fakadabat to ita tayi ƙarya ko min sadiqina shi lalle yana daga cikin masu gaskiya yana daga cikin wannan shaidan da ya bin amma nan me yasa alqur'ani yace shaidu shaidin min ahliha saboda idan mai shaida ta bangaren sa yake aibara karbi shaidar sa ba shine yake zargi dan uwansa sai yazo ya bada shaida ya wanke shi za a karba amma ita da wato kenan hakkin ka kamar ita ne za a tauye mata hakkinta to dan uwanta sai ce ita ce ba ta da gaskiya za a fi karban wannan ko yawa idan abokin hamayya ya ba da shaida akan ka mai kyau ana karba ko yawa yana karba yanzu misali da wannan Michael Hort yace Annabi sallallahu alaihi wasallam shine number 1 a duniya za a karba tunda abokin hamayya ne amma da musulmi ne yace Annabi sallallahu alaihi wasallam shine number 1 arna duniya ba za su yadda ba yace adam an mabiyan sa ne ko yawa iyaka nasa ne kawai za su yadda da shi to hakan ne Allah madaukakin sarki sai sa mai shaidan ya zama ta bangaren ta ne saboda maganar wato kenan ta zama tabbatacciya haka Allah madaukakin sarki ya wato kenan abin nan sa don haka yanzu kenan da karin bayani cewa san da yace wala kad hammad bihi wa hamma biha wa hamma biha din nan ba ana nufin yayi sota ne yayi kanta ba wannan shaidar ta dade tabbatar da wannan haka ne mai shaida ya ce in an duba rigar sa ta yage ta baya to guduwa zai ta yago ta jawo shi don haka yanzu ƙarya take yi shine mai gaskiya dan haka kenan bai himmatu akan cewa zai kanta ba dama tan asalar ma yawa lokacin da sai sha'awansa shi bai sha'awanta ba bai kuma himmatu akan zai je kanta ba ga mai shaida a cikin masu shaidan sa wato kenan ya riga ya shaida kuma yana daga cikin malaman tafsirin suka bibiye wannan kissa suka ce abubuwa wajen hudu ko biyar sun yi shaida Annabi Yusuf cewa bai himmatu da ita ba don a fitar ma zuciyar mu mutane cewa abinda wa'ancan riwaye suke cewa wai Annabi Yusuf ya ji har yanzu sun ce wandan sa har zai kaza 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 da sauransu wasu ma suka ce jalasa ma'aha majalisul katini ya zauna a gaban ta irin yadda mai kaciya yake zama a gaban yaro da dai irin wa'annan abubuwa don a tabbatarwa suka ce na farko Allah madaukakin sarki ya fitar da shi akan wannan don Allah yake innahu min ibadina al-mukhlasina shi yana daga cikin bayin mu wanda muka tsarkake su tunda Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi wato kenan kaga ba zai zama yayi wannan aikin ba na biyu ga mai shaida a cikin iyalanta shahida shahidun min ahliha yayi shaida cewa ƙarya take yi Yusuf alaihi salatu wasalam shine wato kenan mai gaskiya shine mai gaskiya ko yawa to akwai wasu dalilai wanda suke sun kwanta min a zuciyata yanzu wanda suke tabbatar da cewa Annabi Yusuf alaihi salatu wasalam wato kenan abin yau shi da kansa ya bada shaida a kansa shi da kansa yace a'a hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni ni ban neme ta ba ita ce ta neme ni wato kenan ni ban neme ta ba to mu je
falamma ra'aita kamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim
Allah madaukakin sarki yace falamma ra'aita kamisahu lokacin da aka diba aka caje sai aka ga wato kenan rigarsa qudda min duburin an yaga ta ta baya to tunda aka farci wannan kala sai shi sarkin sai yake cewa innahu min kaidikun wallahi wannan yana da cikin yana daga cikin makircin hukumata wannan abu ke kika tsara wannan abu wannan makirci ne tabbas wannan yaron ba shine ba kaga anan ya da tabbatarwa ko ya da tabbatarwa yawa malaman tafsir suka ce wai iblis ma yana daga cikin shine wanda yawan da na manta billahi iblis yana daga cikin wanda ya bada shaida a Annabi Yusuf alayhi salatu wasallam cewa Annabi Yusuf bai himmatu akan wato kenan kusantan wannan matar ba tunda yake cewa menene illa ibadaka minhumul mukhlasina zan bartar da kowa amma bazan taba bayin ka mukhlasi na ba. Kuma Allah ya ce na daga cikin mukhlasi ne, da haka shaidan ma ya bada shaida Yusuf fure ne, Allah madaukakin sarki ya bada shaida Yusuf fure ne, shaida mai shaida ya bada shaida ta bangaren ta Yusuf fure ne, shi Yusuf da kansa wato kenan shi ma ya fitar da kansa a cikin wannan. Saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya bude baki wannan sai yake cewa innahu min kaydi kunna, wallahi wannan yana daga cikin makircin ku, yana daga cikin makircin ku wato kenan ku mata, inna kaydi kunna azim, lalle makircin ku yana da wato kenan girman gaske. In an ce makirci shine hila da dabara, kuma wanda yake karkata zuwa ga makirci shine marar karfi, saboda ba zai iya fitowa boldly ya fuskanci matsala ba, to sai ya dabara ya hila sai yanda zai ci nasara saboda rashin karfinsa. Amma wanda yake da karfin zartar da abu baya bukatan wasu ya yi makirci, kawai zai bada umarni ne a ji a zartar, ko kuma zai je zartar da shi ne gaba gadi, babu wani matsala. Amma in ka ga ana maganan makirci to marar karfi ne. Kuma yanzu ka duba ka gani, ai ita ce mata, sarki kuma shine mijinta, idan ba da makirci ba boldly za ta iya zuwa ta kama wani mutum ta je ta amfani da shi alhali mijinta yana nan, me zai faru da ita? Ai daga nan ta bar fada, da ta bar fada kuma wai zai koma wani hali? Za ta koma cikin kasuwanci. Don haka shi yasa take kokarin ta yi hila, ta yi makirci, ta yi dabara don ta biya bukatanta saboda wato kenan rauninta. Saboda wato kenan rauninta, za ka kice wannan yana da cikin makircin ku, kuma makircin ku wanda yake mai girma ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa makircin mata ya fi makircin shaidan, saboda Allah madaukakin sarki alqur'ani ce inna kaida kunna azimun, ko makircin ku mai girma ne, amma makircin shaidan face inna kaida shaidan kana dha'ifan, makircin shaidan abin ne wanda yake mai rauni. Saboda ai makircin shaidan ka ce a'udhu billahi zaka ga abin nan, amma wannan kaga ya ce ma'azallahi, amma duk da haka sai da ka biyo shi da karfi. Ya ce a'udhu billahi, amma duk da haka sai dai hada da bayan izawaka. To ga ni sai dai hada da wato kiran gudu, bayan ya gudu ma sai dai hada da bakin sace hirawa da tuni annasi. Ita ce wato kiran ta ne min, saboda kiran mai magir tusu eh masu kisa za ce wai ire kisa ire bala ya su kisa nan ta ja. Wai shi dan ya ce ya rubuta bakirci daya, ya rubuta biyu, ya zo sai da ya rubuta dari ma daya, sai ji bakin rijiya yana jan ruwa ya safa ta, ku cika ce makirci na ɗarin a cikin makircin goma da mace ce in gani, ai baka rubuta ko ba yana karawa ta jefa rijiya ta tinji maguga. Saboda ka ya rasa ko guda ɗaya ke ne ke saboda ka ya ce wato ta yi wa shaidan makirci ke da ko. تبارك الله مجمل
يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين.
الله مدوكين سركي cika ba da babu labari shi wannan aziz sai yace yusuf ya kira shi gefe yace yusuf a'rid an hadha, ka kawo kanka akan wannan lamarin, kai ma abin ka mama bai faru ba, dan Allah ka fitar da wannan abu a zuciyarka, kai hakuri karka dauki wannan a bakin komai, a'rid an hadha, ka kauda kai ga barin wannan al'amari, dan Allah kannaji wannan magana a bakin kowa, ba ruwanka. Allah madaukakin sarki ya fitar da kai, baka da laifi, ni ban zurge ka akan komai ba, amma da Allah karka dama a cikin wannan. Sannan ya dawo ya ce mike matar, istaghfir li dhanbiki, ki nemi gafaran wato kina ubangijinki, tabbas ke kin yi laifi. Kaga yanzu me yasa ya haka? Saboda mai shaida yayi shaida gaskiyar Yusuf ta bayyana, makircinta ya bayyana a bisa babin adalci, ko yawa shi kenan. Sai ya ce shi Yusuf ya haƙuri, ya fitar da abin a cikin zuciyarsa. Kaga Allah madaukakin sarki ya sama Yusuf, ya sama mai aziz kaunan Yusuf a cikin zuciyarsa, saboda Allah madaukakin sarki ce zai kyautata masa rayuwarsa. Wa kadalika makkanna li Yusufa, saboda ka Allah madaukakin sarki yana kokarin ya bashi tamkini a ban kasa, don haka duk abin da zai wargaje wannan Allah madaukakin sarki ba zai abin ba. Shi aziz da kansa ya ce masa ya haƙuri, ya fitar da wannan abu a cikin zuciyarsa. Kuma ita kuma ya ce mata wato kenan istighfari li zambiki ki nemi gafar mu ubangijinki anan malamai suka ce kenan to duk da haka ai da aka mata yake shi ko ya kore ta ma tunda ai yanzu abin da ta bayyana to amma ba haka Allah madaukakin sarki ya tsara ba don haka sai aka sa wato kenan sallallahu alaihi wasallatu wassalam ne yasa ba a kore ta ba ba a ce mata komai ba amma an tabbata mata da kuskurenta kuma an ce wato kenan ta nemi gafaran Allah madaukakin sarki kuma an tabbata mata cewa innaki kunti minal khati'ina ko kina daga cikin wato kenan masu kurakure kaga wasu mutane Allah cewa ya mimma qadiyatihim ugri kufa udkhilu nar kuskuren su yasa an dilmiyar da su a ruwa kuma an sa su a wuta dan haka kuskure yana iya kai mutum cikin wuta yana iya kai mutum wato kenan zuwa ga halaka to mu je mata
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين
الله مالوكا كنت ركي تكبر بام لابارن شوان لابارن يوسف عليه الصلاة والسلام دماتر عزيزي شاء في المدينة تياوازو تكين قلي كمارا قبايا شينو تكينان قلي مصر hatta ta haddasa bihin nasu har yanzu mutane suna ba da labarin amma ta ina labarin nan zai fita Yusuf dai yana daga cikin mutanen da suke da sifa ta wafa yanzu wannan bar Allah da ta neme shi sai ta abu zai ba saboda yana son ya rike alƙawarin sarki har zuwa ƙarshen rayuwa to yanzu wannan kuma ya ce masa kuma aridan hada ka kawo da kanka gabar wannan kai kaman ba a yi ba kenan yanzu wannan labari ya fita cikin gari jama'a suna tadi a kansa mata suna tsaigumi da gulma akan wannan ta ina labarin ne ya fita na farko da bata gurin Yusuf bane to da ka imma dai ta gurin ta ita da kanta wai imma ta gurin shi mijin nata sarkin ko kuma ta gurin shahidin nan don wayannan su ne suka san don haka ma ake kiran wannan kissa al-kissa ar-ruba'iyya kissa da ta kunshi mutum hudu su hudun nan su ne suka zama wato kenan directly involved a cikin wannan kissa babu wannan su in ba ubangiji Allah madaukakin sarki ba to Yusuf dai ba za ta fita ta gudu saboda ta ina ta fita wasu malamai suka ce a ita da kanta ne ta kira matan cikin birnin cikin kasar na sarkin cikin fada take ba su labari amma kuma ta roki su amana su rike su kuma suka kasa rikewa wannan taje ta fada a cikin wadda suke dadi da ita wannan ma taje ta fada a wadda suke dadi da ita a cikin gari sai magana sai ta wasu don haka sai mutane suka fara cece kuce a kansa Allah madaukakin sarki ce qalan niswatu mata fil madinati a cikin wannan gari na Misra ko ana cewa niswa wato kenan jam'i na mace in amma ba shi da mufradi bashi da kuma tasniya niswa sai dai min rodinsa sai dai almar'a akwai imra'atani su kuma basu da plural sai niswa kuma bata da mufrad basu da tasniya sai dai wa'ina to Allah madaukakin sarki yace qala niswatun fil madinati mata a cikin wato kenan garin madina wato kenan akan wannan lamari suna inkarin abinda matar aziza ta ba wannan abun kunya bawa da aka sayo miki ya girma a gidanki kuma kekina sarauniya yazo kina neman sa ai wannan lalacewa ta yi yawa wannan lalacewa gulma ta yi yawa don haka har abin ya zo mata kuma ta hanyar wa'ansu mutane cewa ga fa abin da ake fada akan ki wato kina a cikin gari yanzu kaga kina al'amarin zai dame ta abin da suke gulma suke cewa imra'atul azizi turawu da fataha an nafsihi matar Aziz ta je tana murawada tana lallaba tana bi a hankali tana bi don su sa saurayin yaron gidanta bawanta baranta wanda ya tashi a gabanta wai shi take so ay to hawil gulamaha annabi tana kokarin yaron da gina a gidanta wai ya zama abin nan sau ta dogo ila nafsi tana kiran sa yanzu wai shi ne take so sa har ma wata kenan su je su yi abin da bai dace ba karshe gafa hubba haƙiƙa soyayya ta riga ta lullube ta kenan irin wancan soyayyar da muka yi magana hubbul uzri ko ya shiga cikin zuciyarta ta hanyar da ba ta ganin komai wato kenan yanzu in ba Yusuf a zuciyarsa ba kad wasala hubbahu ila shiga fi kalbiha. In an ce shagaf, ana nufin wato kenan ka arshe tsakiyar zuciyarta, wato son Yusuf ya riga ya biya 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 ya shiga cikin har cikin zuciyarta. Wa huwa gilafu, ta shiga wato ya bula murfin ya shiga ciki. Abdullahi dan Abbas yake cewa ai shagaf ana nufin wato kenan alhubbu alqatil, soyayyan mummunan tsayayyan da zai iya wato kenan halaka dan adam. In an ce shagafu kuma duna zalika, kasa da wannan, wa shagafu hijabul kalbi, abin da zai rufe zuciya shine ake kira sa shagaf. To ya shiga cikin abin da yake rufe zuciya, dan haka ya shiga cikin zuciyar kenan. Ta gaskace inna lanaraha, tabbas mu matan Misra muna kallon ita wannan fi dalalin mubini, tana cikin wato kenan bata wanda yake mai bayyananne. Balo balo kowa ya san kawai bar Allah ne, wato kenan ta riga ta shiga halaka. Ai wato kenan sani'a hadha min hubbiha fataha, wannan aikin da ta yi na san saurayin da ya tashi a gidanta, wa murawa da ta iyahu, da nuna sansa da take yi dinna an nafsihi ga ransa, to wannan ya sa ta cikin wato kenan halaka. Saboda haka muna ganin ta yi kuskure. To mu je madam lokaci. To alhamdulillah, za mu dakata nan insha Allah, sai gobe mu ci gaba da wannan kissa, mu ji kuma abin da ya kaya. Alhamdulillah.